This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lasariya, fatan kuna lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Litinin, kira ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanan labarai.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da fuskanta.
To masu raro sai a yi mana afuwa. Za mu na kuma dauke da shirin ilimi ga kwaɗan Adam da Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai daga cikin wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke aiko mana ta email. Amma fa sai an fara shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin wani yanayi mai sanyi haɗe da dusakan ƙara da iska mai ƙarfi ya mamaye jihohin da ke tsakiya da kudancin Amurka har zuwa yankin gabar gabashin ƙasar. Hasashe ya nuna cewa wannan zubar dusakan ƙara mai tsanani ya kasance mafi yawa da aka gani cikin shekaru goma a wasu yankunan Amurka. A wasu jihohin tun a ranar Lahadi yanayin hanyoyi ya taɓarɓare tare da hasashen yanayin zai ci gaba da yaɗuwa zuwa gabashi cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Bob Overick jami'i ne a hukumar kula da yanayi ta Amurka.
There's about 63 million people under some type of winter weather advisory, warning or watch now. And again, if
yace akwai kusan mutum miliyan 63 da wannan al'amari zai shafa, inda aka daka tura wa jama'a shawarwari da gargadi kan yadda za su yi a wannan yanayi. Rotanni sun ce guguwar mai dauke da dusakan ƙara ta sauka a wasu sassan Kansas da Missouri, yayin da a Indiana aka tura sojoji don taimakawa direbobin da suka makale a hanya. A yankin Washington DC, babban birnin Amurka, an rufe daukacin ma'aikatan gwamnati, inda aka umarci ma'aikata da su yi aiki daga gida illa waɗanda ya zama wajibi su je aiki. Wannan bindiga ya kai hari kan wasu motoci biyu ciki har da bas a ranar Litinin din nan a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, inda ya kashe akalla mutum uku tare da jikkata wasu bakwai, kamar yadda hukumomin agajin gaggawa na Isra'ila suka tabbatar. Harbin ya faru ne a kusa da garin Falasɗinawa da ake kira Al-Funduk. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu na bin sahun masu kai harin, kuma suna amfani da shingen da ke kan hanyoyi don kewaye ƙauyukan da ke yankin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa, tare da yin alƙawarin farauto waɗanda suka kai harin. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Netanyahu ya ce babu wanda zai tsira cikin maharan. Tashi-tashin hankula sun ƙaru a yankin na yammacin gabar kogin Jordan tun bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila a watan Oktoban shekarar 2023 da kuma farmakin sojojin Isra'ila a zirin Gaza. Jami'an lafiya na Falasɗinawa sun ce harbin sojojin Isra'ila da hare-haren da mazauna Isra'ila suka kai sun hallaka akalla Falasɗinawa 818 a yankin tun a wancan lokacin, yayin da Falasɗinawa suka kashe dozin-dozin ɗin 'yan Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Koriya ta Arewa da China ne suke marawa Rasha baya a yakin da take yi a Ukraine. Yana mai cewa akwai bukatar a samu tabbaci na cikakken tsaro a duk wata yarjejeniya da za a kulla don kawo ƙarshen rikicin. Da yake magana yayin wata ziyara aiki a Koriya ta Kudu, Blinken ya ce kayan yaki da harsashai da sojojin da Koriya ta Arewa ke bayarwa tare da goyon bayan China ga masana'antar kayan yakin Rasha suna ba sojojin Rasha damar ci gaba da yakin da suka fara a watan Fabrairun shekarar 2022. Ya kara da cewa Koriya ta Arewa tana cin gajiyar shiga rikicin ta hanyar samun horar da sojojinta da Rasha ke yi, yayin da ya rage makonni biyu kacal kafin gwamnatin Biden ta kare. Amurka tana gaggauta tura ragowar tallafin da aka amince da shi ga Ukraine saboda rashin tabbas kan yadda za a fuskanci yakin karkashin zababben shugaban kasa Donald Trump. A ranar Litinin, Blinken ya ce Amurka tana kokarin tabbatar da cewa Ukraine tana da duk abin da take bukata. Blinken ya kara da cewa Amurka tana kokarin tabbatar da cewa Ukraine tana da duk abin da take bukata don kare kanta da kuma samun abin dogaro a teburin tattaunawa da Russia a nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba, Mahmud zai sake da mana da karshen labaran duniyar. Amma kafin ne, yayin da jam'iyyar sa da magoya bayan zaɓen shugaban ƙasar Ghana, Jan Mahamad Drama Mahama, wanda za a rantsar da shi gobe Talata ke murnar nasarar zaɓen da ya samu a zaɓen Disamba 2024. Kalubalen da zai fuskanta na da yawa, waɗanda suka haɗa da matsalar tattalin arziki da abinci da noma da cin hanci da rashawa da fannin ilimi da dai sauransu. Wakilin Idris Abdullahi Bako ya tattauna da masana kan manyan kalubalen da sabon shugaban mai jiran gado zai fuskanta da kuma hanyoyin magance su.
Shugaba Nana Akufo-Addo ya sanar da wannan shirin ne a watan Disamba 2024, amma a jawabinsa na yanayin da ƙasa ke ciki na ƙarshe ya bayyana cewa manufar za ta fara aiki a farkon wannan shekara ta 2025.
I'm proud to have approved visa-free travel.
Yace ina alfahari da amincewa da shigowa Ghana ba tare da visa ba ga duk masu riƙe da fasfo na Afirka, wanda ya fara aiki daga farkon wannan shekara. Wannan shine mataki na gaba mai ma'ana ga yankin ciniki ba shinge a nahiyar Afirka. Duk waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci na tabbatar da ajandar tarayyar Afirka. Masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro, Irbad Ibrahim, yace wannan mataki ne mai kyau da ya cancanci ya boga Ghana.
Manyan Afirka da suke kasuwanci kamar Dangote sun bayyanar da jama'a nasu korafai cewa wani lokaci ma zuwa kasan Turai ya fi sauki da zuwa wasu kasashen Afirka, saboda shi na ga wannan mataki zaya taimaka. Amma abinda ke nan kuma shine al'amarin diplomasiya. Kowane lokaci mutane suka nemi visa su zo wata kasa, akwai wani farashi da suke biya. To indai an ce shugabannin Ghana sun to cewa ya wanga lokaci ma za su yi su aje wannan amfani na kudi da kasa za ta yi ta samu domin alakan kasashen Afirka ta yi danko, ina ga ya kamata ya ba musu sosai.
Matakin ya samu karbuwa daga jama'ar kasa da masu sharhi da dama, saboda ana sa ran zai bunƙasa harkokin kasuwanci, yawon bude ido da musayar al'adu a fadin nahiyar, kamar yadda wasu masu sharhi a Ghana suka ce.
Sunana Alhaji Afrika. Wannan mataki da shugaban san Ghana ya dauka yana da kyau, ya taimake mu wurin tattalin tara arzikin kasa. Mafi alkhairi shine sauran kasashen kuma da zasu ga kaman a ga abin da an kai ya sona musu ido su kuma su koya.
Sunana Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas. Wannan manufa ce mai kyau wacce za ta inganta shige da fice da kuma jawo hankulan masu zuba jari. Lura da cewa manya-manyan ƴan kasuwa masu hannun jari suna bukatan shigowa kasar Ghana domin bincika inda ya kamata a yi kasuwanci da zuba hannayen jari.
A baya Ghana tana baiwa 'yan kasashen Afirka 26 izinin shiga ba tare da biza ba, sai kasashe 25 ana ba su biza yayin da suka iso kasar. Abubakar Garba Usman ya ce idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Afirka, Ghana za ta amfana da wannan manufa.
Idan ka dubi yawan mutane Afirka shine biliyon 1.5. Wa'anga mutane in akwai hurɗawa tsakanin su da Ghana, kaga cewa kaman Ghana za ta samu cigaba wurin yawon bude ido. Idan ka dubi kudin da Afirka ke samu kowace shekara ta bangaren yawon bude ido shine biliyon 186 kowace shekara. To kaga in Ghana ta bude nata kofa nata kaso kuma kan wanga kudi kuma shi ma zai karu kenan.
Sai dai masani kan harkokin tsaro Anas Saidu Sando yace duk da muhimmancin matakin, hakan zai baiwa 'yan ta'adda kafar shiga kasar.
Mataki ne mai muhimmanci sosai, amma yana da wasu lamura da aka ya kamaci a yi la'akari a kai. Yana haifar da 'yan ta'adda su same shi a cikin sauki su shiga a cikin gari. Ya kamaci kowane ne zai shigo a cikin garin nan, Ghana Immigration Service, Custom Division, mu jami'an tsaronmu a iya a investigate wani irin mutane ne ke amfani da wannan visa free policy suke shigo mana a cikin gari.
Ghana ta bi sauran kasashen Rwanda, Seychelles, Gambia da Benin a matsayin kasashen Afirka da suka ba da izinin shiga kasashen su ba tare da visa ba ga duk masu riƙe da fasfon Afirka. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
a gaida Idris Abdullah Bako. To sai amana afuwa, wannan rahoton shine akan wato cire bukatar visa da aka yi zuwa kasar Ghana. To za a ji kaduba nan da shugaba mai zuwa zai fuskanta a shirinmu na gaba. Yanzu ana sauraron labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuga Muhammad ya dawo mana da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban rundunar sojin Uganda Muhoozi Kainerugaba, wanda kuma shine dan shugaban kasa mai ci Yoweri Museveni, ya bayyana cewa yana son yanke kan shugaban babbar jam'iyyar adawa a kasar. Ana kallon Kainerugaba a matsayin wanda zai gaji mahaifinsa, wanda tun daga shekarar 1986 ya fara mulkar kasar. Kainerugaba ya saba yin maganganu masu tayar da hankali a kafafen sada zumunta, ciki har da barazanar mamaye kasar Kenya a shekarar 2022. Ko da yake daga bisani ya nemi gafara kan wannan barazana, inda ya ce wasu daga cikin abubuwan da yake wallafawa barkwanci ne. A wani sako da ya wallafa a shafin X a ranar Lahadi da yammaci, Kainerugaba ya ce mahaifinsa ne kawai yake kare shugaban adawa Bobi Wine daga fushinsa. Bobi Wine, wanda asalin sunansa Robert Kyagulanyi, kuma wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasa na shekarar 2021 da Museveni ya samu nasara, ya mayar da martani a shafin X, inda ya ce bai dauki barazanar da wasa ba, yana mai cewa an sha yunkurin kashe shi a baya. A yau Litinin, tsohon Prime Minister Malaysia Najib Razak, wanda ke tsare a gidan yari, ya samu nasara a karar da ya daukaka don neman izinin yin sauran wa'adin zaman gidan yarinsa a gidansa bisa tsarin daurin talala. A watan Afrilun bara, Najib ya bayyana cewa yana da tabbacin cewa tsohon sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya bayar da wani karin umarni da zai bashi damar kammala wa'adin a gida. Najib ya yi ikirarin cewa wannan karin umarni an bayar da shi ne yayin wani taron kwamitin afuwa a ranar 29 ga watan Janairun bara, wanda Sultan Abdullah ya jagoranta, wanda kuma ya rage hukuncin zaman gidan yari na shekaru 12 zuwa 6 tare da rage tarar da aka sanya masa.
Muhammad Lano kenan karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To, a daidai lokacin da ake shirin rantsar da sabon shugaban kasar Ghana, kowane irin kalubale zai iya fuskanta a wannan karan? To, kalubalen na da yawa. Ga Idris Abdullah da wannan rahoton.
Yayin da kyakkyawar fata ke kewaye da shugabancin zababben shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama, manyan kalubale na jiransa. Zai koma kan karagal mulki a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki. Tattalin arzikin Ghana, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu saurin bunƙasa a duniya, ya fuskanci kalubale mai tsanani da suka hada da hauhawar farashin kayayyaki, faduwar darajar kuɗin ƙasar, da kuma matsalar basussuka, wanda ya sa aka nemi taimakon dala biliyan 3 daga asusun lamuni na duniya ko IMF a takaice.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da ya fuskanta, kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya, saboda kusan yana daga cikin dalilai da ya sa ya lashe zaben. Alkawula da ke tsakaninmu da asusun lamuni babu bane da zamu yi mu cikin minti daya mu cika alkawulan duka baki daya ba. Kuma debt restructuring yana ga sassake sarin biyan basussuka da muka shiga cikin wancan lokaci, duka yana daga cikin abin da zai ya affect wato sabon gwamnatin ga. Sai dai an saki yarjejeniya da asusun lamuni dan ya cika alkawali, ya sa business cikin agriculture zai matukar taimaka muna ba yau ba, nan zuwa shekaru 5-6 zuwa 8 hakan ga za mu so mutum amfani shi.
Mai sharhi kan tattalin arzikin kasa da harkokin kuɗi kenan Sarki Imran Hashiru Dikeni. Wani muhimmin bangare da ke buƙatar a mayar da hankali a kai shine matsalolin noma, wanda haƙar zinari ba bisa ka'ida ba, da kuma tsanantar sauyin yanayi suka cutar da wannan muhimmin bangare, kuma babban kalubale ne ga sabon shugaban. Ko ina mafita? Tambayar da na yi wa Muhammad Jafar Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci na Ghana.
akwai mafita. Mafitan shine ababai kamar uku ko hudu da zan kirga. Na farko, a zabi mana ministan da ya san harkar noma. Sannan abinda yake da muhimmanci sosai shine gwamnati yayi kokari ya sa makudan kudi wurin samun ban ruwa wanda manoma ba za su dogara kan ruwan sama in ma ba a yi ruwan ba. To in muka yi wannan zai kawo mana ragowar pricing abinci, zai sa kuma mu samu abinci mai yawa. To amma in ya zo kan sauyin yanayi, gwamnatin ga ya kamanci mu duba in an iya a rage yawan dogaro da ake yi na wutan lantarki, a koma kan wutan da muke samu daga rana. Ko da muna da wannan rana sosai, ya rage mana wannan matsalan da muke ciki na dumamar yanayi.
Ghana ƙasa ce da mafi yawan al'ummarta 'yan ƙasar shekaru 30 ne, don haka mayar da hankali kan fannin ilimi yana da matuƙar muhimmanci ga cigaban ƙasar. Shin ko waɗanne ƙalubale ne suka fi muhimmanci da ke buƙatar kulawar gaggawa ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa? Malam Siba Shakibu masani ne kan harkokin ilimi.
Na farko shi ne kudin get funding da yake an doki an yi jingina da shi. Muna fatan wannan shugaba idan ya karbi ragawar mulki ya iya ya kauda wannan jinginan nan da yake an yi. Bayan haka kuma secondary mai girma a yi kokari a kawo sare-sare wanda zai sa a yi gine-ginen da zai kauda double track system nan da ake ciki, wanda a ganin mu yana koma da karatun talibai baya kwarai da gaske. Sa'annan duba kuma lamarin maluma inda yayi alkawarin cewa zai kauda abin da ake cin shi lancesa exams nan, domin ba mu ga amfanin wannan lancesa exams nan ba.
Lauya Anas Muhammad a nasu bangaren ya dunkule kalubalen da ke gaban shugaba John Muhammad gaba daya, wanda ya ce su ne sanadiyar da ya sa aka zabe shi a matsayin shugaban kasa.
Indai bai takal batun economy ba, bai takal batun corruption ba, bai takal batun family and friends ba, bai takal batun youth unemployment ba, wato kaman bai yi ba kenan. Wadaganga ke damun Ghanaians ya sa aka bace wannan mandate an measure shi kan wadaga abubuwa, sana cewa ya yi kokari ko bai yi kokari ba.
Yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaba al'ummar kasar bisa kyakkyawan tsarin da take bi na cigaban demokradiyya, hankali na kan gwamnatin John Mahama don cika alƙawuran da ta ɗauka da kuma jagorantar ƙasar Ghana zuwa makoma mai albarka. Idris Abdalla Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdalla Bago, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com domin samun labarai da damatmansu. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 10:17 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kalji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don wazanni cewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shiri na farko a shekara ta 2025. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kashi 7% a matsayin kasafin kuɗin ɓangaren ilimi a shekarar nan da muke ciki. Haka kuma jami'o'i da sauran manyan makarantu a ƙasar Amurka sun yi kira ga ɗalibai 'yan ƙasashen waje da yanzu haka suke hutu a ƙasashensu da su hanzarta komawa ƙasar Amurka. Za mu ji dalili.
Bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don wazanni cewa.
A ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin bana a gaban majalisar tarayyar Najeriya. Kasafin kuɗin da kuma aka ware wa ɓangaren ilimi kashi 7% na kasafin kuɗin wannan shekara ta 2025 da muke ciki. Kamar da yadda aka saba, kasafin kuɗin ya gaza a matakin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da bunƙasa ilimi wato UNESCO ta ƙayyade na kashi 15 zuwa kashi 20 da ya kamata a ware wa ɓangaren ilimi a duk shekara a tsakanin ƙasashen duniya idan dai ana so a bunƙasa ilimi a irin waɗannan ƙasashe. Tuni dai kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU ta yi fatali da wannan kasafin kuɗi tare da bayyana shi da cewa ba zai tabuka komai ba wajen inganta ilimi a ƙasar. Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da kimiyya ta jihar Niger, ya bayyana dalilin da yasa kasafin kuɗin na bana bai taka kara ya karya ba.
Wato shi kasafin kuɗi da gwamnatin Najeriya yawanci take warewa ga harkar ilimi, abu na farko dai akwai ban mamaki cewa duk da ƙasar tana son bunƙasa da ci gaba, to ƙa'idar da UNESCO ta bayar a mafi ƙarancin kasafi da ya kamata a ware ma ilimi, tsawon shekaru Najeriya ba ta kaiwa ga wannan ƙarancin a wato ainihin kaso ɗin na 15%. Kaga wannan yana nuna cewa wato amma dai Najeriya ba ta damu da lalle ilimi ya samu kasan da ya dace da shi ba, ko kuma akwai matsala a yanda wato ake tafiyar da harkar ilimi. Sannan wani abu dangane da kasafin kuɗi wato shi budget shine rashin tabbas ɗin kasuwa. Yau kuɗin abu kaza na kaza, gobe zai canza ya zama kaza, babu tabbas. Sannan kuma abin da ya shafi sakin kuɗin ma wanda suke ce mai releasing ɗin funds ɗin, shi kanshi rashin sakan wato kuɗin da ake bukata a lokacin da ake bukata don yin maganin abin da ake bukata, shi ba matsala ne. Ga kuma rashin al'amura na wato ainihin gaskiya da rukun amana, corruption ya shiga cikin abubuwa da daman gaske na harkan wato ainihin kasafin kuɗi, ba kasafin kuɗi kai ba harkan kuɗi a wannan ƙasa ta mu. Saboda haka abinda dai kawai zan ce shine wannan kasafin kuɗi kamar yanda aka saba ne, haka dai abu zai zo a ce an ware kaza ga kaza, kuma abin da ya wuce a ci gaba da yanda ake ciki. Yanzu waɗanda suke malaman jami'o'i kawai ana dai rayuwa ne dai kawai, kar a ce ba a rayuwa a wurin harkan karantarwa, amma karantarwar baya da daɗi, babu abin da ya shafi ƙarfafa gwiwa, abubuwan da ake bukata babu su, sannan kuma ba a ganin wani wato canji mai muhimmanci da gwamnati take fito da shi wanda zai ƙarfafa gwiwan su ma'aikata ɗin malamai waɗanda suke na jami'o'i. Haka nan in ka duba abin da ya shafi makarantun primary, makarantun secondary da sauransu, saboda haka harkar ilimi yana bukatan gaskiyar magana wato a tunkare shi tunkara da gaske, inda har ana son ƙasar ta bunƙasa ta wato ainihin ɓangaren ilimi. Wannan kasafi da aka ware kamar yanda aka saba ne, haka ne a kusan kowace shekara za ka kasafin dai an ware, sannan shekara ta ƙare an zo an ci gaba da abin da aka saba. Muna roƙon Allah ya kawo mana wato ɗauki akan harkar ilimi a wannan ƙasa.
To daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun jami'o'i a ƙasar Amurka, jami'o'in da kuma ke kira ga ɗalibai 'yan ƙasashen ƙetare da yanzu ke hutu a ƙasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka domin ci gaba da karatunsu. Wannan gargaɗi dai na zuwa ne daidai lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a wannan wata na Janairu da muke ciki. A ƙasarin makarantun dai sun bayyana cewa dole ne ɗalibai 'yan ƙasashen waje su hanzarta komawa Amurka kafin shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya hau karagar mulki, domin kuwa idan ya hau ba a san matakin da zai iya ɗauka ba. A wa'adinsa na farko da ya jagoranci ƙasa ta Amurka dai ya haramtawa wasu 'yan ƙasashen duniya musamman na ƙasashen musulmai shiga ƙasar ta Amurka, abinda kuma ya shafi ɗalibai 'yan ƙasashen ƙetare daga irin wa'incan ƙasashe a can baya. Malam Tijjani Muƙaddas wani tsohon ɗalibi ne a ƙasar ta Amurka, kuma ya man ƙarin haske game da wannan gargaɗi da jami'o'in na ƙasar Amurka suke aikawa ɗaliban nasu.
Gaskiya ne kan wannan rahoto da yake bayani akan ɗalibai su koma makaranta kafin shi shugaban ƙasa zaɓaɓɓe na Amurka wato Donald Trump ya hau kan mulki. Wannan abu kan gaskiya abin tashin hankali ne, kuma abin fargaba ne ga su ɗaliban Najeriya, ba su kaɗai ba ma, duka wasu international student da suke karatu a Amurka. Idan ban manta ba, lokacin da shi Donald Trump ya yi mulkinsa na farko a Amurka a shekara ta 2017, ya ba da wata doka wanda ta haramta wa ɗalibai ko kuma 'yan ƙasashe guda 13 a duniya, wanda a ciki akwai Najeriya, akwai irin su Somalia, su Libya, su Sudan, cewa kar su shiga Amurka. To a yanzu kaga ɗalibai 'yan ƙasashen waje sun tafi hutu na winter, to wannan hutu da suka tafi da yawa sun koma ƙasashen su ne. To sai su ka wato jami'o'i da manyan jami'o'i na Amurka wanda ake ce musu Ivy League, irin su Harvard, irin su University of North Carolina wanda nima na yi karatu a ciki, da irin su University of Boston, suka fidda sanarwa cewa ɗaliban su fa su dawo kafin shi shugaban ƙasa ya hau mulki a watan Janairu. To gaskiya hakan yana nuna cewa wannan dokar da ya amfani da ita a mulkinsa na farko za ta iya ci gaba da aiki, domin ya faɗa ma tun lokacin yana campaign cewa zai sake buɗaɗa wannan dokar ya kawo wasu ƙasashe wanda ake tunanin ƙasashen da zai kawo a cikin irin kasashe ne da China da India. To gaskiyar magana yanzu duk gunda ɗalibin Najeriya yake idan har a Amurka yake karatu hankalinsa a tashe, kuma idan ya kasance ba su koma din nan ba, to ka gani za a iya hana su shiga Amurka. To kuma ka ga mutum da ya fara karatu watakila mutum ya je ma karatun digiri na ƙarshe, kuma aka ce ba za ka shiga wannan ƙasar ba, kaga an zo an wargaza maka zan iya cewa rayuwarka ta karatunka, sannan kuma abin zai iya zamantuwa yana da illa gare ka, domin ta ina za ka fara, wata ƙasa za ka koma, ko Najeriya yanzu ka ce za ka dawo, ka gani dai yadda jami'o'inmu na Najeriya suke, watakila za a ce sai ka fara karatu tun daga matakin farko.
To masu sauraro, a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin, wato Judy Ledeth Gresham. Naku Babangeji Brin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mu shinku, jama'a kiran mu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani ko wanne, a maza da mata don mu zan miƙewa, himma da kwazo kokarin mu shinku, jama'a kiran.
To madalla a gaida Babangida Jibrin, masu raro duk lokacin da ake buƙatar wannan shiri yana nan akan shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga labarai amma fa wannan karan a takaice.
A yau Litinin, wani yanayi mai sanyi haɗe da dusar ƙanƙara da iska mai ƙarfi ya mamaye jihohin da ke tsakiya da kudancin Amurka har zuwa yankin gabar gabashin ƙasar. Hasashe ya nuna cewa wannan zubar dusar ƙanƙara mai tsanani ya kasance mafi yawa da aka gani cikin shekaru goma a wasu yankunan Amurka. A wasu jihohin tun a ranar Lahadi yanayin hanyoyi ya taɓarɓare, tare da hasashen yanayin zai ci gaba da yaɗuwa zuwa gabashi cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Rahotanni sun ce guguwar mai ɗauke da dusar ƙanƙara ta sauka a wasu sassan Kansas da Missouri, yayin da a Indiana aka tura sojoji don taimakawa direbobin da suka makale a hanya. Wannan bindiga ya kai hari kan wasu motoci biyu ciki har da bas a ranar Litinin ɗin nan a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, inda ya kashe akalla mutum uku tare da jikkata wasu bakwai, kamar yadda hukumomin agajin gaggawa na Isra'ila suka tabbatar. Harbin ya faru ne a kusa da garin Falastinawa da ake kira Al-Funduk. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu na bin sahun masu kai harin, kuma suna amfani da shingen da ke kan hanyoyi don kewaye ƙauyukan da ke yankin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa, tare da yin alƙawarin farauto waɗanda suka kai harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Koriya ta Arewa da China ne suke marawa Rasha baya a yakin da take yi a Ukraine. Yana mai cewa akwai bukatar a samu tabbaci na cikakken tsaro a duk wata yarjejeniya da za a kulla don kawo ƙarshen rikicin. Da yake magana yayin wata ziyarar aiki a Koriya ta Kudu, Blinken ya ce kayan yaki da harsashai da sojojin da Koriya ta Arewa ke bayarwa, tare da goyon bayan China ga masana'antar kayan yakin Rasha, suna ba sojojin Rashar damar ci gaba da yakin da suka fara a watan Fabrairun shekarar 2022.
To masu sauraro, da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu, sai a ji shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafukanmu na kafofin sada zumunta. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa kada ku kashe rediyonku, domin shirin yau da gobe na nan tafi. Mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.